wata bakar yunwa nake ji
kai kaman ga mai shayin cancan ko
kai ga mai shayi
bari mu je mu mai aika aikan aika aiki
gwada mai halinmu
mu je
ya mai shayi nono gredin nan ne
a 170 wannan kuma 180
kai gredin da na dan gogo da na gita kos
a insha Allah
dan baiwa kaji
me yanzu gana ji mai shayi
aha
yanzu yanda yayi waccan madaran
Eh ta naira 100 take
naira 100
eh
yanzu dai kana ji an ba a hada shayin
to za
ka je gidan da wani a gani
me ga na ga bread na be kai ba
bread ka be ba wai ya kike so cin dauka ma bread ni ka to ka taba na dauka ma wannan rani
kai ka dauki bread na
to na dauka
kai ka dauki bread na
ka dauka bread ka kake so ka
to an dauka bread
kaga
kai me gida kun ba kai bread mu wallahi